aji inda aka kira aiki tukuru sai an sa da dan yawo ba abin da ke razana su da mu sai mun ma waki da su kan shawo a shop akwai shago a gaida kana wanda bo ai ko labarin don won ya shude anan akwai shado bellema sai mun ga mai buzu ke kai wa zabuwa na ga alama nan gaba kadan za mu fara ci a kasuwa ya fara no my shoe side dropping by the shit bars on my suicide these nigga never miss me but to sa muna buga musu hitin kan kusa ba wani wasa suna kira na sa sa don one Allah sa hey blow come on glow coca M10 everywhere you go I'll make a full step on different kind of levels so the places that you never know just make it currently you pay me cause my saving account is low low my below giving them single no more by below low my below coming through, coming through.
I'm coming, coming.
Where we heading? I don't know.
I don't know.
I'm just flowing to the cool. Nigga, if you're feeling this, so here we go. Dominion Zuba, when you are sa, 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 sa. Yen Zuba, when you are sa, 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 sa.
Zuba,
when you are sa, yeah, ta, ta.
Yen
Zuba, when you are sa, mate. Ba ma bambance dare ko rana saboda hustling Allah ka samu dace abinda muka jima muna gillacewa a baya suka zo su sace suna ja da karfi ni ko na da hafe gashi manyan namu duka sun wace Allah ka ara mun karfin dokuna dubu ni ka dai dan in ja in
babu wasan tata babu zancen tasha kishin ji kuka na fada suke malami aka ji dan gata saurayi yan mata mamata mun dan fata kesa magana baya karewa a baki na kaman shata karfe shi da saura kwata da nasara muka kwata na du da babe din sagarin kallo na ta fada kwata nasara nasara wo ga bindiga dan barawo no time to waste gando maketi lokacin ka yaro harbi kaman mataro wanki da ruwan faro bana barin fita yi saka tula kanti na karo don daga race na faro da sosai ya bita kai na da sumun gwalo
da sumun gwalo gwalo gwalo
coming through coming through
I'm coming coming
where we heading I don't know
I don't know
I'm just flowing to the cool nigga if you're feeling this so here we go Dominion Zuba when you are sa 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 Dominion Zuba when you are sa 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 sa
that's it
when you are